ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyo FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saronia da Fara'a da Noma da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 8 ga watan 1 na shekarar 2019. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarin.
To, gwamnatin shugaba Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna muhimmancin gina katanga yayin da ƴan Democrat suke cewa ba za ta sabu ba. A kuma daidai lokacin da dakarun Amurka da ke Siriya ke cewa sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga ƙasar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudiya wacce ke neman mafaka.
To, kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa rundunar sojan saman Najeriya na ci gaba da dugudan wuta kan 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma a ji cewa saboda matsalar tsaro da sauransu, Najeriya za ta fara amfani da lambar shaidar zama ɗan ƙasa.
To, mu kadai ne kawai bamu da wannan number. Kamar a can Amerika kuna amfani da social security number, ko kuma a Ingila ana kiran shi insurance number, da kuma India ma suka yi wannan ATHAR number.
Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma, za a ji cewa wata kungiyar bincike ta fitar da rahoto kan cin hanci a Nijar din, har wasu ƴan ƙasa na cewa
sai kuga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci, ko kuma ma'aikaci an kai shi kaso ne ya huta wata guda, wata biyu sai a hudo shi waje.
Idan mun koma Najeriya, za a ji cewa 'yan sanda sun damƙe wasu miyagu da ɓata gari a Oyo. Kamar kowace ranar Talata, Nasir Batsari na tafa da shirinsa na noma tushen arziki. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakarta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali, ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar. Gwamnatin na ƙoƙarin yin hakan ne domin neman a mara mata baya a kikikakan da take yi tsakaninta da 'yan majalisar dokoki, lamarin da ya sa a yau aka shiga yini na 18 da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. A yau Talata ake sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar ƙasar gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta Amurka a ranar Alhamis. A jiya Litinin, mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya jaddada manema labarai cewa akwai matsala sahihiya a kan iyakar Amurka. Yana mai ɗora laifin kan 'yan Democrat waɗanda ya ce sun ƙi su amince a buɗe ma'aikatan da aka rufe. Sai dai shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Senator Chuck Schumer a wani jawabi da ya ajiya Litinin ya ce idan har suka miƙa wuya ga buƙatar ta shugaba Trump, hakan zai sa a shiga mummunan yanayi. Yana mai jaddada cewa
this is not the way to govern, to pound your fist on the table and cause damage to millions of people unless I get my way. It's not what the constitution says, you know, elections have some consequences. The president couldn't pass his wall when the Republicans controlled the House and the Senate because they knew it was a bad idea.
Today UNHCR told.
A cikin wannan jawabi yake cewa shugaban ya gaza samun goyon bayan gina katangar a lokacin da 'yan Republican ke da rinjaye a majalisar wakilai da dattawa saboda sun san cewa gurgo shawara ce. Bayanai na nuni da cewa dakarun Amurka da ke jibge a Syria sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga ƙasar. Duk da cewa ba lallai ba ne su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar IS nan da wani lokaci mafi kusa. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Commander Sean Robertson ya ce akwai tanadi da aka yi kan yadda dakarun Amurka 2,000 za su janye daga ƙasar ta Siriya. Yana mai cewa tuni komandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin. Sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan tsari ba, domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka ɗauka. Amma dai ya ce akwai abubuwa da za a yi la'akari da su waɗanda ka iya kawo cikas ga janyewar dakarun cikin hanzari, kamar yanayi na hunturu ko damuna ko kuma makamancin haka. Ya kara da cewa Pentagon za ta ci gaba da fitar da bayanai daki-daki kan halin da ake ciki musamman kan yadda za a kwashe kayayyakin aiki. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yan asalin ƙasar Saudiya wacce ta tsaye zuwa ƙasar Thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar. Rahaf Muhammad Al-Qunun ta isa birnin Bangkok a ranar Asabar ɗin ta gabata a wani jirgi da ya taso daga ƙasar Kuwait bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida. Lamarin matashiyar ya ja hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubutu kan halin da take ciki daga inda take boye. Hakan ya janyo hankulan hukumomin ƙasar ta Thailand inda suka sauya shirinsu na mai da Rahaf gida. Surashit Hakpan shi ne shugaban hukumar shige da fice a ƙasar ta Thailand. To cewa a yi hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa min cewa zai ɗauki kwanaki 5 kafin su duba buƙatar da ta gabatar na neman foka. Sannan zai ɗauki wasu kwanaki 5 a yi shirye-shiryen tafiyarta zuwa ƙasar da take buƙata ta zauna. Tun bayan kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi, ƙasashen duniya sun yi ta sa ido kan yadda ake ta take haƙoƙin bil'adama a ƙasar ta Saudiya. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa China a wata ziyara aiki ta kwanaki 4 inda za su tattauna da takwaran aikinsa Xi Jinping. Wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada ne ya ɗauki Kim da matarsa Solju tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa, inda bayanai suka nuna cewa sun isa ƙasar ta China da safiyar yau Talata. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa KCNA ya ce Kim ya kai ziyara ce bayan da shugaba Xi ya gayyace shi. Wannan ziyara ita ce ta hudu tun daga bara da shugaban na Koriya ta Arewa ya kai ƙasar ta China, wacce ita ce babbar ƙawa a fannonin diflomasiyya da kasuwanci. Masu lura da al'amura na hasashen cewa ziyarar ta Kim alama ce da ke nuna cewa mai yiwuwa a yi wata ganawa ta biyu tsakanin shugaba Trump da Kim Jong-un. Aƙalla ƙananan yara 20 ne suka ji rauni a Beijing, babban birnin China, bayan da wani mutum ya farawa wata makarantar firamare da guduma yana mai kai wa ɗalibai duka a yau Talata. Hukumomi sun ce an kama mutumin ɗan shekaru 49 wanda ake kira Jai a gundumar Shincheng. Wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce Jai ma'aikaci ne mai yin ƙananan ayyuka na gyare-gyare a makarantar, wanda wa'adin kwantaraginsa ke gab da ƙarewa.
Mahulalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji, rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana ci gaba da barin wuta kan mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, a daidai kuma lokacin da wasu ƙwararru ke ganin jiragen sun yi kaɗan. Hassan Maina kaina gare ka.
Kakakin hedikwatar rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle da Ramona ke ƙarin bayani dangane da wani taron sirri da babban hafsan rundunar Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi da sojojin saman da ke yaƙi da 'yan Boko Haram a shigar arewa maso gabas. Babban hafsan ya ƙarfafa dakarun gwiwa da kansu karaya bisa haɗarin jirgin yaƙinsu samfurin MI-35. Suka ba da tunkarar wannan yaƙi da dangadan har sai an kawo ƙarshensa. Air Marshal Sadiq Abubakar ya kuma tunatar da sojojin cewa yanzu fa ana cikin yaƙi ne wanda kamar kowane irin al'amari shi ma yana da irin nasa haɗarin, amma duk da haka wannan bai kamata ya kawo cikas ga yaƙin da ake yi a halin yanzu ba. Saboda haka wancan haɗarin jirgin saman ba zai rage ƙwarin gwiwar dakarun ko na minti ɗaya ba. Yanzu haka ma maganar da nake maka, jiragen yaƙinmu samfurin MI-35 da Alpha-Jet da kuma sauran jiragen yaƙi suna can suna ta fafatawa a arewa maso gabas a filin daga.
So the equipment in the north is continuing on a bit providing support for the surface forces conducting interdiction missions against targets within the theater of operation.
Masana tsaro na nuna gamsuwa da yadda mayakan saman ke ragargaza 'yan Boko Haram a halin yanzu, sai dai suna ganin akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙarawa rundunar sojan saman ƙarin jiragen yaƙi. kamar yadda Wing Commander MI Salman ke cewa.
Shi kuma gwamnatin tarayya a shawarar da zan ba da shi ne cewa a ƙara yawan waɗannan gidaje. In muka sami yawan yadda suke da yawa aka ƙaro su, to ina tabbatar ma da lalle cewa insha Allah su ne za su zama kamar yadda na gaya ma da farko game changers. Kuma nan gaba insha Allah za a yi jaharar da aka siyo da yawansu da a ce babu su.
Hakan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ga kowa ga bakin su zai gafa.
To gaida Hassan, to har yanzu game da batun tsaro da dangoginsa, Nigeria za ta fara aiki da lambar shaidar zama ɗan ƙasa kusan shigin ta Amurka da sauran ƙasashe. Sai dai wasu na ganin hakan zai zama takura. Madina Dauda, gare ki.
Wannan umarni bai yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, kuma ɗaya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa shine shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa, reshen Arewa maso gabas, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu.
Wannan ina ganin cewa wani abu ne suke yi kamar borin kunya, saboda idan aka yi la'akari da al'ummar Najeriya mutum miliyan 185, kuma su da kansu suka ce gunda ake yi rijista a kafadin Najeriya shine guda 1,000 ne. To yaya za a yi wannan wajen rijistan ya wadace al'ummar Najeriya nan? Sannan idan ka duba taɓarɓarewar aikin su nan, akwai wasu ma'aikatan su ma da suka yi musu compulsory retirement wanda har yanzu ba su biya su haƙoƙinsu ba. To ta yaya su ma suke gudanar da aikin nasu barantana har su ce lalle ɗan Najeriya sai ya mallaki wannan kati da kuma nambobin katinsa, saboda idan da har yana so ya yi amfani da wasu abunan na gwamnati. To wannan dai ne ina ga kawai sun yi magana ne na borin kunya, wadda ko ba su aikinsu da dai ne suka ga ko an sa musu ido, to shine suka ce bari su yi jiruwaye mai kaman wanka.
Amma shugaban hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa, injiniya Aliyu Aziz Abubakar, ya zayyana dalilan da ya sa gwamnati ta yi wannan hoɓɓasa.
Wannan namba na zama ɗan ƙasa shi yana da muhimmanci a duk duniya. Kamar a can Amerika kuna amfani da social security number, ko kuma a Ingila ana kiran shi insurance number, da kuma India ma suka yi wannan Aadhaar number. Tana da muhimmanci duk ƙasashen duniya, mu ne kuma wajen number 7 wajen yawan mutane a duniya. To mu kaɗai ne kawai bamu da wannan number, kowa bai da wannan number. Muna da sauran hukumomin gwamnati suna rijistar mutane daban-daban ba haɗa cikin database guda ɗaya ba. To wannan muhimmancin na yanzu duk inda aka yi rijista a tura shi a wajen NIMSI so that a bada wannan number, shine muhimmancin da aka ce a fara shi yanzu. Zuwa nan shekara 3 sai mu rijistar kowa da kowa a cikin Najeriya.
Samun wannan lambar ne dai zai ba ɗan ƙasa dama na yin hulɗa da gwamnati a fannin lafiya da makaranta ko samun filaye, inda mutum ya kai shekaru 18 kuma mutum ɗan asalin Najeriya ne. Amma ga Hajiya Aisha Shu'aibu Galma, ta ce a matsayinta na 'yar ƙasa a ciza a hura.
Kwanaki dai an zo wurin ma'aikatanmu an ce mu yi, to amma me yasa sai yanzu za a ce sai an yi? Shekara da shekaru wana ta korafin cewa za a yi aka zo, me yasa sai yanzu za a yi? Me ma'anan shi? Gashi siyasa ya zo za a fara yakin neman zaɓe, sai yanzu ne za a ce za a yi mana haka?
Wannan tsarin dai zai baiwa gwamnati damar sanin su waye 'yan ƙasa kuma su waye bakin haure. Zai kuma ba da damar sanin mutane nawa ke more shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnati ke yi don talakawanta. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Madina, daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar tabbatar da gaskiya da riƙon amana a harkar gwamnati mai suna Afrobarometer ta fitar da wani rahoto kan cin hanci da rashawa da sauran nau'ukan almundahana a ƙasar. Suleiman Barma, gare ka.
Mutane 1,200 da suka hada da mata 600 maza 600 ne cibiyar nazari da bincike ta Afrobarometer ta tuntuba a yayin binciken da ta gudanar a yankuna 8 na Jamhuriyar Niger a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin cin hanci a wannan ƙasa. Kashi 60 daga cikin 100 na 'yan Niger na ganin cin hanci ya yi katutu a galibin fannoni na ofisoshin hukuma, sai dai jami'an jandarma da 'yan sanda ne ke kan gaba wajen aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. In ji wannan rahoto, Ali Bako na ɗakin binciken Las Del, mamba ne a cibiyar Afrobarometer.
Plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers.
To komike matsayin 'yan Niger a game da bayanan da da rahoton na Afrobarometer ya kunsa, Abdu Muhammad Lokoko na shugabancin kungiyar Rosen.
Ni ina shinshina mu a STL dan saboda suna da ƙwararren ma'aikata kuma suna aiki daidai gurgudu zuwa cigaban ƙasarmu. Amma ni ga nau gani mutane ƴan tsiraru ne waɗanda suka bada amsa in an ka duba yadda muke miliyan 20 muke. Sanin kowa na yau cin hanci da rashawa a kashe ƙasar Niger. Kowa ko mahaukaci bai cewa babu shi. Gwamnati na shi ƙoƙari. Amma waɗannan da suka wurin da aka faɗi kamar Hulusai Gendarma da Duan wannan ba nan ɗaya na ba duk ƙasashe na duniya an san da in ka dubi yadda mutanen suke rayuwa kana sanin ba dai haƙƙin su bane.
A cewar Mallam Sumaila, akwai ƙamshin gaskiya a tare da wannan rahoto na Afrobarometer.
Sai kuga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci. Ba hudda shi ana ko kuma ma'aikaci an kama shi an ce ya ci hanci, ya shiga cikin harka an cin hanci. Kawai an kai shi kaso ne ya huta wata guda, wata biyu sai a huddo shi waje. Kene ya dawo kuma ya ci arziki ya ta yi yanda yake so kuma. Banda gobe kuma sai a bashi wani makami kuma. Dan shine mu ƴan Niger ya kamata mu tashi kuma gwamnati kar ta sa siyasa cika abu. Ita ke uwar kowa, babu wani son kai.
Kawai yanzu ba wani martani daga wajen hukumomi akan wannan rahoto. To amma a watannin baya ofisoshin ministan cikin gida da na shari'a sun shirya wani taro wanne ya haɗa jami'an tsaro da masu kare haƙƙin jama'a a nan Yamai domin nazarin hanyoyin magance matsalar cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen karɓar na goro daga hannun talakawa. Ɗabi'ar da ake ganin a halin yanzu ta shafi kowane fanni na harkokin yau da kullun a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kainuwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyanmu.
Na kai ke kuma a gaida Sulaiman. Bari mu koma Najeriya inda jami'an tsaro suka damƙe wasu ɓata gari a jihar Oyo inda suka hana mutane natsuwa a unguwanni daban-daban. Hassan Tambuwal, gare ka.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta sami nasarar kame wasu zaune gari banza 11 da suka kaiwa unguwanni Idirere, Bonfoto, Isale Ashaka, Agugu da Ojago a cikin birnin Ibadan hari suka lalata dukiyoyi na miliyoyin nairori. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Abiodun Odudene, ya bayyana hakan a lokacin da ya jagoranci wata tawaga da ta ziyarci unguwannin don ganewa idonsu irin ta'adin da zaune garin banzar suka aikata. Yace muna jiran sahihin bayanin siri kuma tuni muka kama 11 daga cikin waɗanda na aikata ɗayan aikin. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi wanda mataimakinsa Otumba Moses Adeyema ya wakilta yace aikin na keta ne. Gwamna Abiola Ajimobi yace abinda ya faru laifi ne kuma kin Allah ne. Wasu da lamarin ya shafa sun faɗi abinda sun ka gani da idanunsu. Yace ƴan ta'addar sun sanya baƙaƙen sutura ne suka rufe fuskokinsu kuma sun yi amfani da bindigogi suna ta harbe-harbe. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, yanzu kan bar mu za ku a gefe guda Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin ɗalibar nan 'yar asalin Najeriya da ta samu tallafin karatu a matakin digiri na 3 akan aikin noma a Jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka.
Abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kadai 'yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shirin.
Sannan daga bisani ku ji kashin ƙarshe na hirar wakilinmu Zaharaddini Sani Funtuwa da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya akan yunkurin shigo da masarar kasar waje a Najeriya.
Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma, ina ƙara jiddada wannan.
Abiyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, a cikin shirinmu na makon jiya ne muka fara kawo maku bayanin ɗaliba Balaraba Abubakar Sule, yar asalin jihar Niger da ke karatun digiri na uku a jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke Mina, wadda ta samu tallafin karatun digiri na uku akan aikin noma a jami'ar Michigan ta ƙasar Amurka. A makon da ya gabatan dai ta yi bayani ne akan mahimmancin wannan tallafi da ta samu. A yau kuma ga abin da take cewa.
To da farko dai kafin a zabe mu sai suka fitar da sanarwa ta kafofin yada labarai ga duk mai sha'awan participating a wannan program din. Gaskiya muna da yawa da muka yi applying, mun kai wajen 100 da muka yi. To daga baya dai suka tantance mu, suka tsince wayanda suka ga sannan bayan an tantance mu sai aka ƙara kiran mu kuma aka yi mana interview. To bayan sakamakon wannan interview din ne suka samu suka zabe kaman mu kimanin 5 a ciki dai. To gaskiya a wannan shiri abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kadai yar arewa da na fito kuma na yi nasara a cikin wannan shiri. Kowa ya san harkar noma shine abin da shi wannan shiri ya kunsa. To in aka duba kuma ma'aikatan ilimi duk shi ya kawo mu wajen nan, dan da ba dun harkan ilimin ba da ba ma za a samu har a zabe ni ba. A shawaran da zan ba mata yan uwa na shine nan gaba idan abu ya fito su karbe shi hannu bibbiyu, kada su tsaya tunanin wai a'a ba za a zabe su ba. In dai ka san abu ya shafi fannin abin da kake karantawa, ka gungume shi hannu biyu kai applying, in Allah ya sa an dace zaka ga ka samu nasara. Gwamnatin jihar Niger bata bani wani tallafi ba, saboda shi kanshi wannan tsari gwamnatin Amurka ita take daukan nauyi, kuma gurbi da na samu ba ma tare da sanin gwamnatin Niger bane. Shi yasa ma a yanzu haka shugaban mu na daga jami'an Michigan in yazo din ya gabatar da ni ga gwamnatin jihar Niger, amma fatan mu ne akan tunda su sun riga sun share fage, idan muka je can muka karo ilimin duk abin da muka dawo da shi gwamnatin Niger anan ne kuma za ta sa hannu ita ma ta tallafa ta fannin abubuwan da ya shafi ci gaban al'ummanta. Saboda haka nan gaba dai muna sa ran su ma za su ba da tallafi ta zurfafa bincike akan abubuwan da zai shafi manoman mu da ma matan mu ta fannin ilimi din da sauransu.
To yanzu bari mu je ga kashin ƙarshe na hirar wakilin mu Zaharaddini Sani Funtuwa da yayi da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya Alhaji Bello Annur Funtuwa akan yunkurin gwamnatin Najeriya na shigo da masara a Najeriya daga kasashen waje.
Mu a shirye mu da dukkan wanda ya nemi yana son ya ga cewa mai haɗin gwiwa da shi domin a ga cewa an haɓaka noman nan a ƙasar nan. Amma ba wai mu muna ƙalubalantar su ne saboda wata manufa ba, a'a mu kawai manufanmu shine a inganta nomanmu na gida, a bunƙasa tattalin arziki a cikin gida ta hanyar noman nan. Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma, ina ƙara jiddada wannan.
To bari mu koma ta wani bangare wanda gwamnatin tarayya ta ba da wani bashi ga manoma, musamman wannan manoma ta wannan kungiya da ke jagoranta ta kasa, wato kungiyar masu harkokin masara, wato MAN. To gwamnati ta ba da wani bashi kwanakin ba wanda ake ce mu Anko Boros, wata kila muna ganin kamar lokacin biyan bashin nan yayi ko iya wani karin haske zaka mai sauraro.
To alhamdulillah muna godiya ga wannan gwamnati da kuma babban bankin tarayya na kasa da suke tallafawa manoma da wannan rance mai sauki dan bunƙasa noma a ƙasar nan gaba ɗaya. Kungiyar mu ta manoman masara ta amfana da wannan bashi da aka bada a bana domin akalla manoman mu 38,000 suka samu amfana, kuma mun noma hekta 55,000 a ƙasar nan, kuma har ila yau muna sa ran zamu samu tan 180,000 na masara a ƙarƙashin wannan shiri kawai. To kaga ba ƙaramin alheri bane ba, domin a ƙarƙashin wannan shiri da muka yi wannan hekta 55,000 da na faɗa, akalla akwai mutum 10,000 wanda sun amfana da shi wanda ake cewa direct, wanda kuma kai tsaye kenan, wanda kuma indirect wanda ba kai tsaye ba, muna da fiye da mutum kusan miliyan ɗaya wanda sun amfana da wannan ainihin wannan shi. To abinda nake sai in yi amfani da shi, in amfani da wannan dama in kira ga manomanmu su zanto masu kishi akan wannan tsari da wannan tallafi da ake badawa ta hanyar biyan bashin nan. Yanzu lokaci yayi an fara biyan bashi, kuma alhamdulillahi mutane da yawa yanzu sun gane cewa lalle wannan abu da aka bada bashi ne, domin gashi nan yanzu wasu da yawa suna biya.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Julie Gresham mai hada sauti, da ma Zaharaddini Sani Funtuwa da ke Katsina, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, koko dai kafin mu kai ga haka ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. To da alamar muna da wannan matsala ta inji da ɗazumuka fuskanta, yanzu dai za ku ji takaitattun labaranmu kafin mu koma watakila ga ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
To gwamnatin shugaba Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakarta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar. Gwamnatin na kokarin yin hakan ne domin neman a mara mata baya a kikikakan da take tsakaninta da 'yan majalisar dukoki, lamarin da ya sa a yau aka shiga yini na 18 da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. A yau Talata ake sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar ƙasar gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta Amurka da Mexico a ranar Alhamis. Bayanai na nuni da cewa dakarun Amurka da ke jibge a Siriya sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga ƙasar, duk da cewa ba lallai bane su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar IS nan da wani lokaci mafi kusa. Kokarin kakakin ma'aikatar harkoki wato tsaron Amurka ta Pentagon, Commander Shin Robertson, ya ce akwai tanajin da aka yi kan yadda dakarun Amurka 2,000 za su janye daga ƙasar ta Siriya. Yana mai cewa tuni komandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin, sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan shiri ba, domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka tanada. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudiya wacce ta tsere zuwa ƙasar Thailand, ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar. Rahaf Muhammad Al-Qunun ta isa birnin Bangkok a ranar Asabar din ta gabata a wani jirgi da ya taso daga Kuwaiti, bayan da ta tsere wa iyalanta, inda ta ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida. Lamarin matashiyar ya ja hankulan duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta, ta yi ta wallafa hotuna da rubuta da wato da rubutu kan halin da take ciki daga inda take boye. Akalla kananan yara 20 ne suka ji rauni a Beijing, babban birnin China, bayan da wani mutum ya farawa wata makaranta primary da guduma yana kai ɗalibai duka a yau Talata. Hukumomi sun ce an kama mutum ɗan shekaru 20 wato 49 wanda ake kira Jai a gundumar Shenzhen. Wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce Jai ma'aikaci ne mai yin ƙananan ayyuka a makarantar wanda wa'adin kwantaraginsa ke gab da ƙarewa.
To masu saurari, sai kuma na aikin gafara, ba za a saurari ra'ayoyin masu sauraron mu saboda wannan matsala ta na'ura da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda ake ƙoƙarin tabbatar an iya gudanar da shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injinanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanu amfani da lamar zama ɗan ƙasa. Wassalam.